shi idan kun gane magauta da magul matanta yan kariya ne jamila ko wata baki sai ya fadi zuba da madaci a fuska ma babu hadi jamila dora bar miki amma an ja dora so miki ko a ya sani mun ga jamila ba ta bakin ciki dan koyo nake amma wani baiti ne miki ba dai mutum ba sai dai Allah ki bisu dan kina yin sallah jamila zo ki taso ki taho da karfi karfi wadanda ke taku